الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كانوا وتا قوم الشا هدني روشانا شا أكو to sha ɗaya ko sha biyu, sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 1431 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 25 ga watan hudu shekara ta 2010 a lissafin Turawa. Zamu ci gaba da karatun a wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama, min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha, na Sheikh Nasiruddin al-Albani. A cikin wannan kuma masallaci mai albarka, Masjid al-Ansar, a cikin gwasharada NNDC Quarters Kano. A yau idan ba ku manta ba, zamu tashi ne akan gabar magana ta al-qiyam. Ku al-qiyam mala yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mai tsayawa wato fiha a cikin sallah, qa'iman wato a tsaye chat, fil fardi wat tatawwu'i a sallar farilla da kuma tanafila, ya itimaran bi qawlihi ta'ala dan bin umarnin fadin sa madaukakin sarki, wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ku yi wa Allah ibada, qanitina kuna masu khushu'i, masu kankan da kanku, sannan masu na gajiyar ku zuwa ga Allah. Ayat dake suratul baqara 200 da aya ta 238. Anan gabar magana ta farko yana magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo sallah yana tsayawa, sallan nan ta farilla ce ko ta nafila, a tsaye yake yin ta ba a zaune ba, dangane da dai abin da yazo riwayoyin da suka zo akan farilla. Maganganu sun gabata a satin da ya wuce, mun karanto hadisi da dan dama da suke nuna haka, amma yin sallah ta tatawwu'i ta nafila akwai riwayoyi da suka zo da yawa, su ma kamar yadda Nana Hafsa matarsa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ta ruwaito daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla subhatahu qa'idan qattu, ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafilar sa a zaune ba kwata kwata. Kalmar subhatahu tana nufin nafila, ban taba gani yana sallan nafilar sa a zaune ba kwata kwata ba, ban taba gani ba, har sai da yazo kafin ya bar duniya da shekara daya, to sai kasance yana yin sallah a zaune, kuma yana karanta sura, sai ya rinka yin tartilin ta, yana karanta ta a hankali a hankali, sai ya tsawaita karatun suran. Wato idan da ana karanta suran nan a minti 15, to sai manzo Allah ya karanta ta a minti 30 ma, shine ma'ana yurattiluha, yana karantawa yana bi a hankali a hankali a hankali, kuma a zaune yake saboda tsufa ya kama shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To kun ga wannan hadisin nan na Hafsa, Imam Malik ya fadda shi a cikin muwattadin sa, yana nuna cewa a shirye Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallar nafila din ma a tsaye, dan ta ce bata ma taba ganin sa a zaune ba yana yi, sai da yazo karshen rayuwar sa bai wuce saura masa shekara daya ba. Da haka wannan yana nuna cewa ashe a sallar nafila ma a iya yin ta a tsaye a gida idan ana yin wato ibada din. To anan Allah ya ce a tashi a tsaye, qumu lillahi qanitina, ku tashi ku tsayu ga Allah kuna yi masa ibada, wato khashi'ina dhalilina mustakinina baina yadai, kuna kasancewa masu nuna khushu'i da kankan da kai, kuma kuna nuna gajiyawar ku, sannan kuma ba kwa magana. Wannan wa qumu lillahi qanitina aya ce da take hana yin magana kuma akan yin a cikin sallah din, dan ita ce ayar da ta hana yin magana a cikin sallah. Da idan ana yin sallah adan ana sallah sai ka zo ka tambayi dan uwanka ka ce da Allah raka'a nawa aka yi, sai ce yanzu muna ta bi ne, sai kai Allahu akbar sai ka bi shi. Idan wani labarin ya zo maka sai ka dada taba shi, sai ka tambaye shi, sai ya baka amsa kuma, duk da haka ake a cikin sallah. shine ai wani bawan Allah yazo shi bai san an saukar da wannan ayar ba yana zuwa sai yake wa dan uwansa magana a cikin sallah sai ga bawan da ya kula shi ce ya Allah ma magana ga mun shiru ne to shine sai daga baya amma idan sallah yake ga ya masa cewa ai an hana magana a cikin sallah da a sallah ana magana eh liman yana ta karatu kuna hiran ku to shine malamai suka ce a cikin wannan aya akwai dalilin wato tsayuwa din a cikin sallah amma ga wanda zai iya wa komo din suka ce akwai dalilin cewa mutum ya tsaya a sallah amma ga wanda zai iya kamar yadda ayar da take tazo bayan ta take cewa in khiftum farijalan aw rukbana idan kun ji tsoro kuna yin sallar tsoro to ku yi ta rijalan ko kuna wato tafi aw rukbanan kuna tafi akan kafar ku kenan ko kuma kuna haye malamai sun yi ijma'i cewa da mutumin da yake sallar wanda yake liman ne da wanda yake mamu in sun zo sallah za su yi ta ne a tsaye to sai dai sun yi sabani dangane da mamun da yake lafiyayye yazo yana sallah a bayan wato a liman mara lafiya liman din da baya iya yin sallah a tsaye kai lafiyar ka kalau tangarau kake kuma kazo kana bin limamin da yake bashi da lafiya bai zai iya yin sallah a tsaye ba to kai yanzu ya za ka yi akwai maganganu da yawa akan wannan matsala din shin zaka yi ta a tsaye ne tunda kai lafiyar ka kalau ko ko dai zaka yi ta ne a zaune kamar yadda limamin ka shi ma yake a zaune a Imam Al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa Allah masarama cewa wasu jama'a cikin malamai sun halatta idan liman yayi sallah a zaune to kuma mamu ku yi sallah a zaune yanzu nan da zamu zo sallar isha'i liman din mu bashi da lafiya ba zai iya ya tsaye ba sai ya kabbar sallah yana zaune to kowa sai ya zauna Imam Al-Qurtubi yace hada huwa sahihu fi hadhihi al-mas'ala wannan ita ce magana ingantacciya a cikin wannan matsala din to amma dai bayani dalla-dalla akan wannan matsala din sabani ayi a tsaye ko ayi a zaune in kana bin liman zamu zo nan gaba insha Allah ta'ala sai kuma hukuncin yin sallar nafila a tsaye ko a zaune Imam An-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim yace malamai sun yi ijma'i a cewa ya halatta kana lafiyar ka kalau ba wata larura lafiyar ka kalau babu wata matsala sun yi ijma'i cewa in dai sallar nafila ne lafiyar ka kalau kana da ikon kai ta a tsaye kawai ka iya zama yanzu misalin sallar nafilar da za a yi bayan isha'i an jima insha Allah da wanda ake yi yanzu na bayan magariba din wai ce da suke soka a jikin injin ita da aka ashe misalin yanzu na filfili da ake yi na sallah din nan idan mutum ya ga dama kawai sai ya kama yin a zaune bai da wata matsala da aka ya halatta kamar yadda nasu ya nuna kuma ijma'in malamai ne akan yin haka din saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba samu yayi sallar dare a zaune kuma ga sallar da yake yi ta nafila yana nuna mana halaccin yin sallar nafila din kenan a zaune ga wanda ya ga dama yake da ra'ayin haka mallai ya ce wa amma fi safari fa kana yusalli ala rahilatihi an-nafila a tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan dabbarsa amma sallan nafila ko kuma wannan sai yake nuna mana ashe dai in a sallan nafila ne tsayi wanda ba dole bane tunda gashi ma ana yin sallan nafila akan dabba kaga akan dabba ai ba tsayawa miƙewa ake akan ta tsaya ba وصلنا لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم كما يصلنا تاوى الأمة سا سيصلى ألوكة وتصلى صوروكنا صورومي صنني سيصلى صنع كان دقا دقنسو كو كما صنع كان أبن هوا كما يدى بياني يقباتا وذلك قوله تعالى وأن كما يافى لني سبو لفدن الله مدى وكين سركي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون آية سورة البقرة من ذا الله يسنن تاوى الأمة سي صلى ألوكة تندأك يتكن صورو كنا صلاة الخوف با سي صلى ألوكة تندأك يتكن صورو سي صلى أصحي سي صلى أصنا حياء كان أبن هوا to anan Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye dangane da salloli ku tsare su as salawat was salatil wusta da kuma sallah ta tsakiya to anan gurin malamai sun yi sabani me ake nufi da wannan was salatil wusta sallah tsakiya magana dai kamar dai a ce da kai ku lura da jama'ar masallacin nan musamman ladani yanzu ladan masallaci ba cikin jama'a to me hikimar da ta sa bayan an ce a lura da jama'ar masallaci kuma aka ce a lura da ladan me manufar haka dan karfafawa dan wato nuna muhimmancin sa to ku lura da duk salloli ku tsare duka salloli gaba daya to da sallar tsakiya to wace ce sallar tsakiya din bisa ga zance mafi inganci duk sallolin nan ba wace ba a fada ba kamar yadda riwaya ta zo cikin sunan Tirmidhi wasu sun ce malamai sun yi bayani a cikin silaful ulama kenan wasu suka ce sallar asuba wasu suka ce sallar azhar wasu suka ce la'asar wasu suka ce magariba ita ce wusta wasu suka ce isha'i duk sallolin nan an faɗa amma rajihin zance zancen da yafi inganci salatul wusta ita ce sallar la'asar ita ce ya tabbata a cikin hadisi duk wanda baya sallar la'asar a cikin jama'a kan lokaci bai zai ga Allah ba ko ya shiga alke ko ya shiga aljanna uqubar da za a yi wanda bai tsare sallar la'asar ba ko an shiga aljanna babban ni'ima a gidan aljanna ganin Allah to idan an zo ana ganin Allah wanda baya sallar la'asar akan lokaci cikin jama'a to za a yi masa hijabi bai zai ga Allah ba kaga wannan ba karamin haddari bane kwarai da gaske sallar la'asar ita ce salatul wusta a bisa ra'ayin jumhurul ulama daga cikin su akwai Abu Hanifa da almajiransa ma gaba daya saboda manzon Allah ya faɗa ranar yakin ahzab yace shagaluna ani salatil wusta salatil asr sun shagaltar da mu da barin yin sallar asr kafirai kenan yace mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah cika cikin su da gidajen su da wutar jahannama saboda sun hana mu sallar asr sun hana mu sallar asr haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin bukhari hadisin muslim da wasu daga cikin malamai sun rawaito shi akwai maganganu na wasu malamai waɗanda suka nuna cewa ba wannan magana a salatul wusta salatul asr suka ce laysa indana nassun sarihun fil hadith al marfu' yunafi ma dhakarahu al ustaz al imam bi salatul wusta akwai maganar Muhammad Abduhu a cikin tafsirin sa da kuma maganar Rashid Rida da yake cewa babu wani nassi qarara a cikin hadisi da ya nuna cewa wannan salatul wusta din ita ce sallar asr wasu ma yace fa inji Rashid Rida yace wasu ma daga cikin malamai suna cewa ma kalmar shagaluna ani salatul wusta salatul asr wannan idraji ne a cikin hadisin idraj abinda ake nufi da idraji shine wato kaman rawi ya kawo hadisi sai kuma ya shigar da maganar sa shi yana bayani akan maganar manzon Allah sai dauko wani lafazi nasa sai shigar a cikin hadisi wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd alfaz ar-riwayat tasalat mudrajat shine wanda masu riwaya na hadisi suka shigar da maganganun su ba na annabi ba to wasu malaman suka ce akwai idraji a cikin wannan hadisin wadanda suke korewa kamar ba salatul wusta ake nufi salatul asr ba to mal albani yake cewa wannan magana kar a kowai waya ta kar ai wannan ra'ayin da yake cewa wai ba ita bane salatul asr kuma babu nasi ake ce wai wai ta ma kar ku yi saboda akwai hadisai ingantattu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa lalle ita ce wato salatul asr yace idza ja'a nahrullahi batala nahru baqin inda ruwan Allah yazo ko kogin Allah yazo ai kogin ma'akil kuma ya kare idza ja'a al-matar batala tallu yayin da ruwan sama yazo kuma akwai wani amfani ga raba ga yayyafa a wani sauraron yayi idan ruwan sama yazo ina fata ana fahimta maganar da aka illanta hadisin cewa yana da hadisi ne mudraji a wannan ba wani abu bane ba saboda abinda malamai suka faɗa akwai riwayoyi da yawa da basu zo da wannan idraji din ba kuma an samu maganganu da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa wannan din ita ce sallar la'asar ba kamar yadda wasu daga cikin malamai din suke faɗa ba yaro yazo a wata riwaya Ubaida yake cewa kunna nara anna salatul wusta salatul subhi lalle mun kasance muna ganin sallar wusta din ita ce sallar azhar sai ce fa da sana ali annahum yawm al ahzab iqtatalu ali bin abi talib ya bamu labari ranar yakin ahzab sun yi yaki da suka yaki kafirai suka tsare su an salatul asr dangane da barin sallar asr sai manzo Allah ce allahumma imla quburahum naran Allah ka cika kaburukan su da wuta Allah ka cika cikin su da wuta kamar yadda suka tsare mu an salatul wusta ali bin abi talib yake ce fa arafna annaha فعرفنا يوم إذن أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. دعرانا نيمة مكجاني شيوا الصلاة الوسطى دنا إيتها صلاة العصر. تاجوانا رواية شيء أي كهذا باي مجانا إدراجي بني باجكي. هنا فتانا فهمتم. توهنا كيانم. تيجي وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. منزل الله صلى الله عليه وسلم عرش الله في إنسانا كرشي. دزي وفاتي صلى الله عليه وآله وسلم ياي صلى أزوني. ياي صلى أني. A zauni to a can gurin akan wannan ayar da Allah yake ku fa in khiftum farijalan aw rukbanan ai kaga Allah ya halatta mutane su yi sallah ko suna kan abin hawa kenan in ana yaki kenan ko kuma suna tafe da kafar su to Abu Hanifa a mazhabar sa Allah masa rahama yake cewa innal qitala yafsulu as-salah in dai ana yaki sallah ta bace duk sallar da aka kabbara ta ana cikin yaki ta bace kar ku manta da kaidar sa na cewa duk wani motsi yana bata sallah da ka shi a gurin sa alqitalu yafsudu as-salah yaqi yana bata sallah to amma hadisin ibnu umar yayi raddi gare shi sannan aya din kuma da muka karanta dalili ne karar da yake cewa da yake halatta yin sallah din ko ana kan abun hawa ko ana cikin yaqi din ko yawwa Imam Shafi'i yake cewa lamma rakasa tabaaraka wa ta'ala fi jawazi tarki ba'd al-arkan dalla zalika ala anna al-qitala fi as-salati la yufsiduha yayin da Allah madaukin sarki yayi rahusa yace a bar wasu rukunan sallah din a cikin yaki ai kaga akwai rukunan da ba sa samuwa to tunda Allah ya rahusa yace wasu rukunan a bar su a cikin indai ana yaki to wannan yana nuna cewa ashe yaki baya bata sallah da yaki yana bata sallah to sallolin da manzon Allah yayi a cikin yaki fa da haka shi wannan ra'ayi na Abu Hanifa Allah masa rahama ba ra'ayi ne wanda yake na daidai ba wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune a rashin lafiyarsa ta karshe hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Tahawi da Imam Ahmad sannan kuma yana da wani shahid riwayar Anas kenan dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa sallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi khalfa Abi Bakr manzo Allah yayi sallah a rashin lafiyarsa ta karshe yayi sallah a bayan sayyidina Abu Bakr qa'idin yana zaune yana lallabe da wata tufa Imam Tahawi yake cewa fa kana akhiru salatin sallaha wannan ita ce sallar karshe da yi wato saboda kwadayin sallar an tada sallar baya nan baya nan ba yana gida amma bare iya fita ba saboda zazzabi yayi tsanani amma da aka tada sallar riwaya take cewa gaba ɗaya hankalin manzo Allah sai koma kan sallar to Abu Bakar ya riga ya tayar ya daga labulan sai ga mutane suna sallah ya lallabo ya gunguro haka a zaune Abu Bakar yana limanci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan Abu Bakar ga Abu Bakar ga manzon Allah Abu Bakar yana tsaye shi kuma manzon Allah yana bayan Abu Bakar ya zaune kuma to haka akai wannan akai wannan sallah din to ku rike wannan matsala din yanzu kun ga liman Abu Bakar ya sallah a tsaye ga kuma mamu cikin mamun manzon Allah shi kuma ya sallah a zaune sauran mamu kuma suna tsaye ina fata ana fahimta to zamu zo mu karanta wasu riwayoyin kuma da suka nuna sabanin haka to wannan ita ce sallah ta karshe da manzo Allah ya yi a cikin jami'i kamar yadda Imam At-Tahawi ya faɗa Allah ya masa rahama amma riwayoyin nan na farko dai su suka fi inganci wanda muka karanta kenan akwai wata riwayar wanda ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na mutane limanci a zaune Abu Bakar yana tsaye mutane kuma suna koyi da sallar Abu Bakar annabi ya fito din sallah a wata riwayar ba zai iya yi a tsaye ba shine liman sai Abu Bakar ya kama ya kasance shi yake koyi da manzon Allah din kamar lokacin da aka zo kenan an fara salla sai manzon Allah sai ya fito da Abubakar ya ban shi ya ganshi sai yayi baya yayi baya yayi baya baya sai manzon Allah ya tsaya a matsayin liman sai Abubakar ya zama mamu to annabi din yana zaune sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mutane suna koyi da sallar Abubakar wannan riwaya din tana nuna cewa ta saba da riwayar farko ko ba iri daya bace ba kuma ta nuna cewa annabi an yi koyi da shi anan wancan kuma ta nuna manzo Allah yayi koyi da Abubakar malamai sun yi sabani dangane da ya za a yi hada waɗannan riwayoyin guda biyu kamar da Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambaci fuskokin da za a hada hadisan da yawa a cikin littafin Fathul Bari amma abin da yafi komai dacewa yanda za ku iya kammala hadisan a hadisi wuri guda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salloli guda biyu gaba daya a cikin masallaci daya a cikin sallar shi imamu ne daya kuma limami ne shi wannan shine ra'ayin da Ibn Hazm ya tafi a cikin littafin sa Muhalla cewa lalle kisoshin guda biyu sun faru akwai wanda aka yi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi akwai kuma wanda shi aka bi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama haka Imam al-Baihaqi ma ya tafi akan wannan ra'ayi din to zamu zo mu tafi nan gaba kuma mu ji menene yafi dacewa menene za a yi wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi yayi sallah din kuma du marratan ukhra wani karan qabla hadhihi kafin wannan hina shtaka yayin da bashi da lafiya wa sallan nasu wara'ahu qiyaman kaji ko mutane suke sallah a bayan sa su suna tsaye shi kuma yana zaune fa ashara ilaihim an ijlisu sai annabi ya nuni gare su yace ku zauna kaga shi yana zaune su suna tsaye sai ya nuni ta baya haka ku zauna ku din ma kaga lafiyar su kalau yace su zauna fajalasu suka zauna falamman sarafa ya inda ya ida da sallah kala in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris wa rum saura ka dan dazu ko aikata irin aikin farisawa da rumawa me aikin su yaqumuna ala mulukihim su tashi suke tsayawa masu mulkin su wahum qu'udun alhalin masu mulkin suna zaune to ku ja layi anan sai ce fala taf'alu kar ku aikata haka da wannan hadisin malamai suke a dogara da shi cewa ashe bai halatta ba dan wani mutum babba yazo kuna zaune kowa ya tashi miki irin wannan abin da ake an zo taro saboda wani mai matsayi yazo ko wani mai daraja yazo ana abin nan kowa ya tashi miki annabi ya hana kowaye ne kuma kar ai masa haka wasu suna kafa hujja na halaccin hakan da sayyid hadisin Sa'd ibn Mu'adh wanda wataran ya taho annabi yace qumu ila sayyidikum fa anziluhu ai wai da annabi yace qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku sai wasu suka dauka cewa ai annabi yace ku tashi ku tsaya don ku girma mashi ne ba haka bane cewa ai ku tashi zuwa ga shugaban ku ku sauko da shi saboda bai da lafiya yana kan dabba a bar hawa ku tashi ku sauko da shi amma yanzu abinda ake idan an zo taro din nan ana zaune kawai da wani babba ya shigo kowa sai ya miƙe kowa ya zo national anthem wai a tashi a miƙe yahudancin ku tashi ku miƙe wawa wagunki kaga wannan ba daidai bane ba wannan yahudanci ne da haka idan an zo ana yi kai zaman ka dan me bai dace da addini ba ba karantarwa Allah bane ba karantarwa manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam kuma mutun duk matsayin sa duk girman sa Allah ya saka masa da matsayin sa da girman sa idan yazo ya tarar da mutane to yazo ya zauna shi ma ba wai kawai da yazo kowa ya tashi ya miƙe ba ina fatan dai kun fahimci abin ba sai nayi wani dogon fashin baki ba to irin wannan abin da ake din bai halatta ba dan annabi ya ce ga shi in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris wa rum yaqumuna ala muluki muhukut da kun yi saura ka dan ku yi aikin farisawa da rumawa su ne suke miƙewa shi wa gabanin su kuma suna zaune ina fata ana fahimta shi yasa wasu malamai daidai da tsayawa mutum ya zo a tsaya a kansa din nan bai da kyau suke hanawa ba sa yadda ai musu wannan saboda aikin farisawa ne da rumawa to sai dai in larura ta rayuwa ko saboda tsaro ko tsoron fitina ko wani makamancin wannan kuma zai iya sawa larura ad-daruratu tubihul mahdhurat larura ne ta sa a yi saboda mutum ba ya tsaro ko wani abu ana jin tsoron fitina ko wani makamancin wannan amma azo saboda ana wani taro yoo kowa ya tashi miƙe a yace inma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan kuikoyi da shi fa idza raka'a farka'u idan liman din ku yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago ku dago wa idza salla jalisan idan liman din ku yana salla a zaune to kuma ma mu fa sallu julusan ajma'un ku yi salla a zaune ga baki ɗayan ku ma'ana tunda a zaune yayi to shikenan ku yi salla kuma a zaune ko da cewa lafiyar ku kalau haka annabi ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan hadisi imamu bukhari ne da muslim da imamu malik a cikin muwatta da kuma abu dawud da ibnu majah da imamu tahawi da imamu al-bayhaqi da ahmad duk sun ruwaito shi a wata riwaya tana na aisha ta hanyar hisham ibnu urwa daga babansa cewa tayi ishaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai da lafiya fa dakhala alaihi nasun min ashabihi ya'udunahu sai wasu sahabbai wasu mutane cikin sahabban suka shiga dan su je su gaishe shi sai manzo Allah ya salla a zauni sai su ma suka yi koyi da sallar sa amma su suna tsaye sai annabi ya nuni gare su yace ku zauna ya nuni gare su yace ku zauna akwai wata riwayar da tazo ta riwayar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi da Imam Malik ya fitar a cikin muwatta shi ma da Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i yake Anas yake cewa sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an faras wata ran manzo Allah ya fado daga kan doki sallallahu alaihi wasallam fajuhisha shiqul ayman bangaren sa na dama sai ya rauni doki ne yake hawa sai fado a kai ka duba mallan Allahu akbar yadda Allah yake nuna wa mutane wato shi ubangiji Allah Allah ne wato kowane bawansa ne kuma zai iya sarrafa shi yadda ya ga dama ka duba matsayi da daraja irin ta manzon Allah amma sai da Allah ya kaddara masa wutar ya fado daga kan doki ana suke cewa sai muka shiga gurin manzon Allah muna gaishe shi lokacin sallah ya zo yayyayi ya miƙe tashi ya sallah a tsaye saboda ya fado daga kan doki ya kasa dole sai ya sallah a zaune mu ma sai muka sallah a bayansa muna zaune sai da muka idar da sallah din sai ya ce ai dama inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi amma sanya liman ne dan ai koyi da shi in ya sallah zaune ku yi a zaune in ya yi a tsaye ku yi a zaune ga baki ɗayan ku kaga wannan dai yana nuna mana yanda dai liman yayi dai haka dai zaka yi akwai wata riwaya kuma ta Jabir yace manzon Allah bai da lafiya wata rana yace fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'id muka yi sallah a bayan sa yana zaune amma Abubakar yusmi'u an-nasa takbirahu sayyidina Abubakar shi yake jiyar da mutane kabbara annabi wato saboda rashin lafiyar ma baya iya ma ya daga sauti ma Allahu akbar din liman din ma ba a iya ji dole sai sayyidina Abubakar shi yake dagawa to da wannan riwayar ne wannan riwayar ta Anas ita ce aka samu halaccin yin ladanci inda buƙatar ayi ladancin zakara a sallah kaga anan gurin annabi yazo yana yin kabbara ba'a ji sai sayyidina Abubakar sai yazo yake daga sauti dan mutane su ji to wannan shine sau daya da aka taba samu a masallacin annabi an yi ladanci amma sauran sallolin kawai an wadatu ne da sautin liman tunda ana jin sautin liman babu buƙatar sai ladan kuma ya daga yayi zakara yayi ihu shi ma wasu na cewa to ai gashi a Makka da Madina ana yi a'a addini fa in an ce manzon Allah Allah ya ce annabi ya ce shine hujja ba wai an aikata a Makka da Madina ba a Makka da Madina nono abuwa da ake aikatawa wanda suke sun saba sunna hujja ita ce littafin Allah da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma abun mamaki kaga yanzu wannan abun da aikin ladan ne ma ai da Bilal ne zai yi to amma waye yake daga sautin a lokacin sai da Abubakar to kenan daga nan malamai suke cewa idan da bukata lokacin da ake sallah ba kwa jin sautin liman to ya halatta wani ya amsa kuma ba sharadi ne faladan sai ya zama a sahun farko ba za a iya samun ladan ma a sahun karshe an fahimci wannan yawa to idan ba a jin sautin liman sai ai ladan amma ana jin sautin liman ba a yin ladan ba a yin zakara me yasa saboda ai sautin liman din ya wadatar sai shi ma yayi a hankali ya hutar da kansa kenan yin wannan abun baya cikin abin da yazo a shari'a an ce ayi fahimtum to Allah kara mana ganewa yace manzo Allah ya juyo ya ga mu muna tsaye a cikin sallar kenan a wata riwayar ba juyowa yayi ba ganin sai tunda annabi idan ana sallah yana gani ta baya ana kabbara sallah manzo Allah yana gani ta baya da ake bada labari cewa manzo Allah yana gani baya yana cikin wato mu'jizar manzo Allah da darajar sa da karamar sa da girman washi da Allah yayi yana gani ta baya ko ta baya iya gani to amma ganin da manzo Allah yake yi din yana gani ta baya ne a cikin sallah ba wai a wajen sallah ba ba a samu a wajen sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin baya ba amma wasu idan sun zo suna bada labari akan darajar manzon Allah da falalarsa sai su ta cewa yana kallo ta bayansa a koyon shi ba haka bane sai ina cikin sallah shine abin da ya tabbata a cikin riwaya ina fatan yan uwa suna ganewa ko kai yayin da yayi sallama yace in kittum anifan la taf'aluna fi ila farisa war rum irin da hadisin kun kusa ku aikata aikin farisawa da romawa har izuwa ƙarshen wannan hadisin da muka karanta wannan riwayar wanda muka karanta yanzu riwayar Imam Muslim da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi da Imam Ahmad ta hanyar Al-Layth ibn Sa'd daga Abi Zubair sannan wata hanyar kuma Abu Dawud ya fitar da ita da Imam Daraqutni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an kayar da shi ne daga doki ya fadi akan kututturen dabino sai digadigen sai samu ciwo ya ji rauni wannan shine dalilin da yasa yake yin sallah a zaune baya yi a tsaye sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe dai ka sani waɗannan riwayoyi gabaki ɗaya suna nuna mana cewa idan liman yayi sallah a zaune saboda rashin lafiya to kuma ku yi sallah a zaune ko da lafiyar ku kalau ko da za ku iya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa abi liman a cikin duk abin da yake yi na sallah kuma yin da'a wa shugaba a cikin sallah da wajen sallah wajibi ne ya faɗa a wata riwaya yace man ata'ani faqad ata Allah wanda dai yabi ni yabi Allah wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mu ya saba wa Allah wa man ata al-amira faqad ata'ani wanda yabi shugaban sa shugaban nan har na sallah fa yabi Allah wa man asal amir wanda yayi fandare yake yi wa shugaban sa da'a kuma ya umarce shi da abu mai kyau ba wai shugaban kai umarce ka da sharri ko abin da ya saba wa Allah ba a'a ya umarce ka da abin da bai saba wa Allah ba kai mai da'a ba faqad asani to ka saba manzon Allah yace innamal imamu junna ai liman shugaba ai shine garkuwa fa in salla qa'idan fa sallu qu'udan idan yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا لمن دينكو يجي سمع الله لمن حمده كوكما كتير ربنا ولك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه إذن أبند متانا قصاصك فدا يداشد أبند ملايكوسك فدا تو ألا يا يافي مصر لبنسو وأن حديثي إن قنتشن إمام طيال سير ويتوشي da kuma Imam Tahawi ta hanyar sa da Imam Abu Awana shi ma ruwaito da Imam Ahmad duk su ruwaito da haka wannan yana nuna mana dai a takaice dai kawai idan liman yana sallah in a zaune ne kai a zaune ko da lafiyar ka kalau idan a tsaye yake kai a tsaye wannan shine abin da yafi rinjaye kuma yafi inganci to amma akwai wata riwaya da aka ruwaito daga wasu daga cikin malamai a cikin su akwai su Abu Hanifa Allah musu rahama cewa suna kafa hujja da wani hadisi la ya ummanna ahadun ba'di jalisan wai annabi ya ce kada ɗayan ku yadda ya sake limanci bayana kada a samu wani liman ya dai limanci a zaune wannan hadisin ka rike shi zai ma amfani dan ba mamaki in ka kawo wannan bayanan wani ya je ya koro maka hadisin sai ka gama jawabi sai ka ma hadisin ya ce ma to gashi kuma an ce annabi ya ce la ya ummanna ahadun ba'di jalisan kada wani da ya salla a zaune a bayana ma'ana kada wani daga bayana da zai zo yayi wa mutane limanci shi yana zaune annabi ya hana wannan to hadisin bai da kyau alhamdulillah hadisi ne dhaif ina fata ana fahimta to wasu ma malaman suka ce wai wannan mansukhi ne ma hukuncin idan liman yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune wannan an soke shi wannan mansuhi ne wannan magana kuma ita ma magana ce mai rauni sun kafa hujjoji da dama da suke nuna cewa wannan mansuhi ne amma duk malamai sun mai da raddi cewa ba haka bane ba babu naskhi a ciki ya tabbata a iyayin haka din kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya aikata kuma ya fada sallallahu alaihi wa sallama to sai yace salatul marid jalisan sai sallan mara lafiya kuma a zaune ko wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu imran ibn husayn ya fada Allah kara masa yadda kanat bi bawasir na kasance ina da bawasir bawasir jam'i ne na basur basur bawasir basur shine bawushi yace basir Allah ba ya so bai ce batir ba kina asalin kalmar da larabci ne bawasir jam'i ne na basur bawushi kuma sai yace basir me basir basir dadin lokacin da cikin fassarar suka yi wa basir suka ce waramun fi batinil al-maq'ada wato kumburi ne ake samu a cikin wato mazaunin mutum ma'ana duburin mutum ta kumbura shine da irin basir mai tsiran nan kun fahimci wannan to imran ibn husayn yayi irin wannan kenan kaga idan kayi to kaga kana salaf kenan in kana da basir mai tsiro to imran ibn husayn shine salaf dinka magabacinka yace nayi basir bana iya yin sallah yanda ya kamata fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah fa qala salli qa'iman sai annabi yace kai sallah a tsaye ya ga yawa imran ya ga yawa imran ibn husayn fa illam tastati' fa qa'idan idan ba za ka iya yi a tsaye ba kai a zaune fa illam tastati' fa ala janbin in ba za ka iya yi ba ka yi a kishin gide wannan hadisin imamu bukhari ne da abu dauda da tirmidhi da ibnu majah da imamu at-tahawi a cikin mushkilul athar da imamu ad-darqutni da imamu al-hakim da al-baihaqi da imamu ahmad duk sun ruwaito hadisi ne kuma ingantacce a wata riwayar ta imamu an-nasa'i fa illam tastati fa mustalqiyan idan ma ba za ka iya yi a kishin a gefen ba to kai kana rigingine kana kallon sama di yanda ta kama la yukallifu Allahu nafsan illa usaha a wannan hadisin wasu sun kafa dalili da shi akan cewa mara lafiya ko ba shi da lafiya a salla a umarce shi yayi ta a tsaye sai dai in ba zai iya ba to a ce yayi ta a zaune ku lura da hadisin dan da Imran ibn Husayn ya kawo ƙara ya kawo kuka cewa ai annabi me yace masa salli qa'iman kai sallah ani duk shi bai da lafiya ashe ba kowanne mara lafiya ne za a ce sallah a zaune ba kala wani zai ce wallahi dan da zabi ne yake damu na da ciwon kai sai ya samu fatawa ya ce ka je kai sallah a zaune a'a fa illam tastati' aka ce idan ba za ka iya ba idan rashin lafiyan ya kai ba zai iya barin kai sallah a tsaye ba to kai a zaune da wannan malamai suka ce to kenan sallah din a zaune fa ga mara lafiyan ma sai in ba zai iya yi a tsaye ba kenan illa ba'da wato adamul qudra ba iko in babu iko to shine zai wannan shine ra'ayin imamu shafi'i kuma shine ra'ayin imamu malik rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a da imamu ahmad dan Imam Ahmad shine Abdullah ibn al-Imam Ahmad yace an tambayi babana dangane da mara lafiya mata yusalli qa'idan yaushe babana aka tambaya inji Abdullah kenan an tambaye babansa Imam Ahmad cewa yaushe mara lafiya zai yi sallah a zaune ne sai Imam Ahmad yake cewa idza kana qiyamuhu yud'ifuhu wa yuhinuhu idan tsayuwar za ta gajiyar da shi ta bashi rauni yace ahabu ilayya an yusalli qa'idan to ni na fi son yi sallah a zaune to amma wasu malaman ba sa sharɗanta cewa sai in ba zai iya ba kawai in dai baka da lafiya ciwon kai rashin lafiya ne ko mura ma rashin lafiya ne ko zazzabi ma rashin lafiya ne ko kakkare ma rashin lafiya ne ko duk rashin lafiya ne suka ce kawai in dai bai da lafiya ya halatta ya zauna a yayin sallah zaune su ba su kawo sharadin adamul qudra alal qiyam ba ba su kawo sharadin cewa wai sai in baka da iko ba kawai suka ce madama annahu yujadul mashaqqa in dai har akwai mashaqqa wato akwai wahala in dai zaka yi a tsaye din zaka wahala to kawai kai sallar ka amin a zaune kawai haka suka fada to wannan tsakani da Allah inda zamu duba zamu lura da hadisin yana nuna idan ba zaka iya bane ko baka bane ko mun rishin lafiya kai a tsaye in ba zaka iya ba sai kai a zaune dan an bude wannan kofar an bude mutane abin nan rauni wallahi wani mura ma zai zo yana yi yar mura ce take da musa sai ya zo ya ce kai bari ya sallar sa zaune ka san mutanen masha Allah alaihim akwai san banza to wannan kenan malamai sun sabani dangane da sallar mara lafiya idan ba zai iya yi a zaunen ba wasu malaman suka ce sallah a bangaren dama wasu kuma suka ce a ya dai sallah yana da gingina yana kallon abin nan ya kifa kiyarsa a gar amma kafafuwansa su kalli alƙibla wasu suka ce a ba a zaune zai yi ba ya kwanta ya yi rigingine ya miƙar da kafofin su kalli alƙibla wannan shine ake son sallar zaune a sallar da wanda ba zai iya a tsaye ba idan ku a zaune ne mutum zai yi to zaman harde yake abinda ake nufi da zaman harde shine ka dauki wannan wato wannan kafar ka sa ta a wannan dama mun ce zamu fara dabbakawa ko zamu yi aikace yanda ake yin sallah a zaune dan ka kiyaye ba kowane zamani ake yin sallah a zaune ba saboda mata dan ba ku gani ba ku gani insha Allah wani sati za a kawo muku abin gani idan mutum ya kama zai yi sallah a zaune to zai dauki kafarsa ne ta dama ya shigar ta cikin hagun tagun ya shigar cikin dama ba wai kawai normal wai any zama shine ake yin sallah din ba fa yawa haka kenan zaka yi zaman harbi haka kaga haka ga kafar ta dama nan an ga kafar dama wannan sai ka nado ta haka ga wannan kafar ta tagun sai ka nada ta haka kaga sai kai haka to sai kai Allahu akbar sai ka rike hannun ka idan zaka yi ruku'i yanzu kaga sai kai karatun sallar ka a haka ka gama Fatiha ka shiga sura kana haka a matsayin kana tsaye ne saboda ba lafiya ba za ka iya yi a zaune ba mata kafar ki ɗaya ki sa ta can ɗaya ta hagun ɗin ki sako ta nan ki zaman harɗe sai mutum ya riƙe a zaman cintuwa al'ada yadda da iyaye suke sawa a cito ba yawa da tsofaffi da iyaye mu haka suke in za mu cito sai a ce ai haka to idan za ka yi ruku'i sai ka yi Allahu akbar sai ka riƙe haka ka ga ba ga gwiwa ba sai ka sunkuya haka ka kai ruku'in ki kenan sami Allahu liman hamida kaga ka dago kenan in mai sake hannu ne ka sake in mai mayarwa ne ka riƙe mayar za mu zo kansa nan gaba karatu to sai sujjada kuma sai kai Allahu akbar kaga yanzu wannan sunkuyan da nayi ai yafi sunkuyan farko ko ba ka bane to shine manzo Allah ce waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujjadarka ta fi ruku'in sunkuyo to kaga kai haka kai sujjadarka sai ka dago ka zauna kenan sai ka dada komawa sannan kuma sai ka dada miƙewa Allahu akbar kana zaunen ka haka to haka ake yin sallar zaune da wannan zaman to wasu malaman suka ce a idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba za ka yi ta ne a kwance ina fata ana fahimta to kwanciyar dai kan ba za ta kwanci ba a nan yanzu kai ya ka yaran nan zo kai zo mana Allah zai baka lada to Usman shikenan ma yanzu misali idan ba za ka iya yi kaga ba za ka iya yi a zaune ba a wasu malaman kai suka ce maimakon kai a zaune nan ba haka za ka yi ba kawai ka kwanta ka yi rigingine kwanta haka kwanta to kaga wannan kafafuwan ka gan su kaga suna kallon alƙibla kenan yanzu kaga an miƙar da su kafan wannan yaron gashi nan saboda mata wasu malaman sun ce ba a zaune za a yi ba idan ba za a iya yi a tsaye ba to a kwanta a yi rigingine kafafuwan mutum su kalli alƙibla an gane ko ai kun ga a kwancan kamar aya tsaye ne ina ba ta ana fahimta to yaya zai yi idan ya zo kai sai ka riƙe hannunka kamar kana sallah kun gani to idan ya zo sai ya ci gaba da karatunsa haka alƙibla kuma ga kafa nan tana kallo masa alƙibla kun fahimta yayin da zai yi ruku'i sai ya ɗanɗago kanka kaɗan yawwa haka ya yi ruku'i kenan to sami Allahu liman hamidahu kuma kaga rabbana wa lakal hamdu to ruku'i kuma sai dan dadagowa kadan sujada Allahu akbar kaga dago wannan tafi wancan to wannan din ma in zai iya ne idan ba zai iya yi ba sai yayi imai kun fahimci wannan to haka wasu malaman suka fada suka ce ko dai wasu suka ce ayi a zaunan wasu kuma suka ce ayi a yaya a kwance haka dan haka idan baka da lafiya in kaga dama kai a zaunan ka dama ka kwanta akan gadanka ka miƙar da kafarka ta kalli alƙibla wannan shine daidai an fahimta to shikenan Allah gane da kaga ai abubuwan dole suna bukata a daddan baka yawa to na'am wannan zama da na'am yawwa to shi ma kaga wannan karin bayani ne kaga shi ita kanta sallah a zauna din sai in rashin lafiya zata baka ikon ka zauna ka harde din ne yayi idan ba zata baka ikon zama ka harde ba sai ka kwanta to in mutum kuma kone yayi fa ya kone a gadan bayan sa ya za a yi shikenan sai da kowannan riwaya da malamai suka ce menene yayi a kishin gida bangaren ina daman sa to idan daman ma ta kone fa hagun to in ya kone ta ko ina fa yayin dole dai yana cikin wani yanayi ko ba ka bane a cikin dara jikin ya kone gaba daya dole dai rataye shi za ya sama ba dai yana cikin wani yanayi ba dole to yayi imani mana yayi yana mai nuni kenan an gane yawa to wannan ke shi ne haka malaman suka ce wannan ra'ayin na a kwanta din a yi rigingine shine ra'ayin wato hanafiya yau kan dai mun zama hanafawa kenan an gane da ya ga ya dora hannunsa aka kaga misalin wani abu ya faru sai ga mutum yayi ya dora hannu aka kaman ya ta'ajjaba wani abun mamaki ne kenan sai ce malaka ya Abdullah me yasa ne ka ya Abdullah naga ka dora hannunka aka sai ce eh sai na bashi labari ai naji an ce in an yi sallah a zaune ne ana da rabin ladan tsaye sai manzo Allah ya ce eh haka ne walakinni lastuka ahadin minkum sai dai ni fa ba irin ku bane ma'ana da ni da ku hukuncin ba dai bane ba kaga anan annabi ya zare kansa wannan riwayar imamu muslim ne da abu daud kenan an fidda annabi sallallahu alaihi wasallam har ma da imamu nasa'i ya ruwaito to kenan wannan shi kansa abdullahi dan amr din ya shiga layin wanda in an yi sallah din a zaune yana rabin ladan me wanda ya tsaye wannan ita ce ka'ida ta farko da malamai suka gina akan yin sallah a zaune to wannan ya shafi mara lafiya har wanda rashin lafiya ne yasa yayi a zaune din kuma wannan ya shafi nafila ne ko ku hadda farilla ba misali yanzu larura ta hana ka baka iya yin sallah a tsaye ba sai kai a zaune shikenan sai a ce za a baka rabin ladan wanda ya tsaye wasu malamai suka ce a banda wanda larura ta shafe shi wannan ana nufin sallar nafila ne wanda kawai yayi radi yaga cewa yau bari yayi ta a zaune kamar yanzu sallar isha'in ka nafila ka shafa in ka da wuturi da za a yi yau ko nafila da zaka yi raka'a biyu bayan isha'in ka mai kun ka yi ta a tsaye ka zauna kawai ka yi ta a zaune amma fa wanda yayi a tsaye fa yafi ka cikakken lada kullum lokacin ka sara dan adam ta sa ka yayi ko da ka zo ba ka yi ba shedan ya hana ka ba gwanda dai ka yi ta ko a zaune ba ko ba ka bane ba yawa to yace man salla na'iman da ma wanda ya salla na'iman abinda ake nufi da na'iman ai muttaja'an hadisin haka yake man salla qa'iman fa huwa afdalu duk wanda ya salla a tsaye yafi wa man salla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'imi wanda ya salla a tsaye a zaune to yana da rabin ladan mai tsayuwa wa man salla na'iman ha kuma wanda ya salla a kishingide a wata riwayar muttajian falahu nisfu ajrul qa'id wanda ya salla shi kuma a kishingide yana da rabin ladan wanda ya zaune kaga shi wancan malalaci ne yayi a zaune ko za a bashi rabin ladan wanda ya tsaye to shi ko lalacin sa kaga wani zama ma ba ya iya saboda aban lusiri ne ya zama malalaci sai dai in dai zaman ne ma yanzu sai dai kaga ya dangara haka to shi kuma idan yayi salla a kishingide dan a haka to yana da rabin ladan wanda yayi ta me a zaune da haka kana da dama sallar nafilin ka ga kala uku nan ko dai kai a tsaye ka samu complete lada ko kai a zaune ka samu rabin lada ko kai a kishingide ka samu kwata to kwata ma za ka samu kun fahimci wannan da kyau tayi wannan ita ce riwayar riwaya da tazo take nuna halaccin kenan yin sallah din ma a kishingide an gane ko malamai suka ce wannan yana nuna cewa shi nafilan ma ka iya kishingidawa kawai kishingida haka kawai kana kwance a kishingide kawai kai ta duk da cewa wasu malamai suna korewa yin sallah a kishingide irin su Imam al-Khattabi da kuma Ibn Battal suna ganin ba za a yi sallar nafila a kishingide ba duk da cewa din akwai lalle dai sabanin malamai akan wannan haka Imam al-Hasan al-Basri yana cewa insha Allah rajul salla salata tatawwu qa'iman wa jalisan wa muttajian Hasan al-Basri yace me nafila yayi gada ma ka iya yi a tsaye ka iya yi a zaune ka iya yi kuma a kishingide wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai mazu wa ilimi kuma daga cikin ra'ayukan Imam Shafi'i akwai wannan ra'ayi din daga ƙarshe malaman ƙarshe sun inganta wannan hukunci din an samu ma daga malikiya akwai wani ra'ayin da ya tabbatar da haka din to wannan kenan to anan gurin in kun lura da hadisin nan ba Imran bane ya tambayi manzon Allah yace kanan bi bawasir kaga ai wannan namiji ne to kenan hukuncin ya shafi maza ne banda mata a hadda mata wannan su'al din tambayan da Imran ya lama fuma lahu ba ana nufin cewa manzon Allah kawai ya sauke hukunci ne akan iya me maza kadai ba ya shafi da maza da mata kamar yadda Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin wato Fathul Bari kuma mata kuna da yancin ku yi waɗannan bayanai da aka yi to waɗannan wannan hadisai da suke magana akan sallah a zaune sallah a kishingide sallah a tsaye in ba za a samu dama ba a yi a zaune malamai jumhurin malamai sun ce wannan ya shafi sallar nafila ne jumhurin malamai suka ce hadisi yana magana ne akan mai nafila cewa mai nafila ne wanda ya tsaye wanda ya zaune yana da wanda ya tsaye yana cikakken lada wanda ya zaune yana da rabin lada wanda yake a kishingide yana da kwatan lada wannan jumhurin malamai suka ce hukuncin sallar nafila ne amma Imam al-Khattabi da yazo yace hadda farillar ma ita ma farillar duk wanda yayi ta haka to yana da wannan lada din ka dora shi akan haka to wasu malaman suka ce kawai dai a dauki hadisin zai iya daukar duka biyun ga baki daya amma in ta farilla ne ga wanda bai da lafiya kenan ga wanda bai da lafiya kenan almaridu mara lafiya amma mai lafiya ba yanda za a yi zo yi sallah wato a zaune haka kurum yawa shi yasa ma anan yace wal muradu bihi almaridu a gaba ko ba gani ba wal muradu bihi almarid abinda ake nufi mara lafiya faqad qala anas radiyallahu anhu anas ya fada خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض متاني سن فتو غورن منزا الله صلى الله عليه وسلم اي منزا الله يا فتو يترد ده متاني سنا ين صلى ا زوني سبب رشن لافيا فقال ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم النبي ني زي يترد ده متاني سنا صلى ا زوني دكان سو سبب با لافيا سي يتي تو فصلر وند يي تا ا زوني ينا ده ربن صلر وند يي ا تسيني wannan hadisin imam ibnu majah ruwaito shi da imam ahmad Allah ya musu rahama ga baki daya to sannan kuma sai yace wada'a wa ada sallallahu alaihi wasallam maridan manzo Allah ya je gaida wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai annabi ya ga yana yin sallah akan wisada filo fa akada hasi dauki wannan filo din ya kwace ta annabi ya je gaida wani bai da lafiya sai ga shi yana sallah akan filo ya fizge filo farama biha ya jifa da filo fa akada udan sai wannan mutum ya dauko wani itace kuma karfin hali annabi ya kwace filan ya jefar wai dan a nuna ma ba a yin sallah akan filo ko asibiti kaje kaga wani yana sallah akan filo kaga ya mai annabi ya hana annabi da yazo karba ma yayi jefar da filau bayan Allah ya dade yayi mo itace kuma an gane ko ya rike udan udan ana nufin khashab kenan itace li salli alai da yisalla kai fa akhadahu farama bi annabi ya dade karbe itacen ya jefar da shi wa qala sai annabi yace da shi salli alal ard kai salla akan kafa mana in istata'at idan zaka iya wa illa idan ba zaka yin salla a kasa ba kar ka sa wani abu ka sa shi shamaki tsakaninka da kasa fa auni ima'an kai me kai salla kana mai nuni to daga nan ne aka samu me aka samu kuncin ima'i kai salla kana me mai ima'i kana mai nuni waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujudin ka ya fi ruku'in ka sunkuyawa kaga anan yana nuna mana ashe marar lafiya idan zai salla ya zai in zai iya a tsaye in ba zai iya yi ba a zaune in ba zai iya ba a kishin gida in ba zai iya yi ba a kwance idan ba zai iya ba yayi ima'i yayi nuni amma ya dauko filo yana yi akai a ya dauko itace yana yi akai a dauko mai bargo a sa masa yana sunkuyawa yana dindila gocin sa akai a dan ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana hadisin Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce to anan gure yan kwana idan kun lura a dunkule a takeice ya mana bayani kenan akan sallan marar lafiya yaya za ta kasance kawai a takeice marar lafiya duk inda ya samu kansa yanda ya tarar da kansa kawai zai yi sallan ne kamar yanda ya tarar da kansa kuma za ka yi sallah a zaune ne idan har baka da ikon da za ka yi a tsaye ba wai za mu dauki wancan ra'ayi na cewa kawai indai baka da lafiya ba ko kuma indai kawai ka ji ba za ka iya ba ina fata ana fahimta yawa in dai kaga baraka iya ba in kai zaka cutu to shikenan ya halatta sai kai sallarka a zaune to abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة